gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke taurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin matanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Amin Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. A yau 22 ga watan Disamba na shekarar 2023 zani magana ne akan mata da kananan sana'o'i. Mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa a Ghana ta samu tattaunawa da wata ƴar kasuwa inda ta yi mana ƙarin haske akan muhimmancin yin sana'a musamman ma ga mata. Sai aka sance tare da shirin yau da gobe. Sauraron mu ba tare da basa lokaci ba za mu garzaya Ghana inda wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim yan pioneer ta yi hira da wata ƴar kasuwa mai amfani da kafar TikTok wajen yin kasuwancin ta. Ta yi mana kuma ƙarin haske akan muhimmancin sana'a ga mata.
Jama'a assalamu alaikum. Shirin mu na yau da gobe daga muryar Amurka. Yau ni Hawwa Abdulkarim yan pioneer zan zanta da shahararren ƴar kasuwa mai fafutukar ganin cewa mata suna sana'a, Hajiya Handatu. Hajiya, zan soke da kanki gabatar min da kanki.
Ni ne Hannatu Mahmud da aka fi sani a TikTok as Awakening Muslima and brand name sunan da nake kasuwanci da shi ne Dell Inara. So ni dai mace ne da na tashi daga Usu. Aka ce Usu, an fi sani Usu da Independence Square Stadium wurin wannan Landmark suke wurin na girma a hannun kakana. Ni every kun kaka ce sa wurin na girma ita kwata sa da kaya tana sadda wele wanda muka sani da kwakuma.
So ana kiran shi ganda.
Ganda, yeah, ganda. Ta zo ta fara sobo. So ina wurin ta fara sobo. Sa sobo ni na girma na sayarwa. Kowa ya san ninguwa har ana kira na da sobulu. Aka ga sai sobulu isa muka sada night gown, muka dai sada kaya su vegetables ko su shinkafa.
Sai da shi ake duban ki school?
Eh, da shi na je school, da shi na je school. School kowa ya san ni da wannan especially sobo. Bada nake girma shi naga akwai wani son yin wannan aiki zuciya na, nace no na me girma na yi shi big. Isa da haka har nazo na gama school nai aure.
School na kika kai?
Okay, da na kai secondary school daga Tia Amadia Girls Senior High School. Shi nai online courses da dan improve kai na kafin in shiga university in je physical class. Isa after that dan dey yi courses some diplomas are online da dan kara makai na ilimi na girma da son yin nursing but later on na ce na psychology but ban iya na je na yi ba. Sa online na koyi about just background about psychology and then about business, women empowerment, anything that dey bar in isamu ilimi and anything that na feel in na karanta na yi ilimi.
Ya kara miki ilimi da fahimtar abubuwa
komai na yi.
So mu zo kan bangaren kasuwancinki.
Oh, kasuwanci dai na girma cikin kasuwanci. Na girma muna talla, muna sayar da kaya.
Tun kafin ki aure?
Tun na yariya. Na fara talla, na fara sayar da kaya. Har a ce aure dai zo na sayar da kaya diku. Na zo na pause. Sai muna sayar da diku da fabric irin na mafos ga dai thrift muna sayar. Sana girma har na yaure.
Ya rayuwa ya kasance kin samu komi smoothly har ya kai ga haka?
No, ba samu komi easy ba, inda na samu easy da ban yi talla ba a ina. Bai alhamdulillah muna samu a provide muna needs mu duka. Kakana na kokari and ta ce ba ta yi ilimin boko ba amma tana son kai kai and wannan ya champion. Baka zama wudinta, baka so zuwa school kai kuma ta gwada maka sana'a akwai ho da muna kasuwanci sa kalubalen ba zai hitin ka ka tashi ba ku da komai ba don ana sana'a ke san kuma gidan da ake sayar da sayarwa ko ya akwai wani dai na ci na ya na roof haka ne but sana kare da ni juni urin challenge
university
yeah challenges ya hit hard day but alhamdulillah in dai ana aiki gida kar a ce wani sai dai abin da yazo ya fi karfin ku
ah ya akai kika fara wannan shago
bayan aure sai na yanda nace ina sada su but don na move from a different town to another isa ya kamata ta sa urin da nake nan
okay saboda kin bar gidan iyayenki
na zo wani wuri ya kamata isa but ina zuwa masu sada abinci saboda sobu ne cince ina da sobu ka shin kawo maka in zuba maka naka kai dan ka san shi ka bani kudin haka akwai dai lokacin da an cici kudin da yake sani ai amma bai hana ni baba kasuwanci end shi Allah yayi mini ni'ima da miji da yake da very supportive so yana push na yana so kana aiki yana da wannan belief kaman mace ki aiki ba don komai ba yace rayuwan gabe da tabbas kai ya kan mutu ka ba in matan ka ba ta komi kuma ba za ka yi ka haifi a'a ka ce in yau baka da shi ko Allah ya karbi ranka kana son dangi ka ajiye musu wannan nauyi so ya support ina tuwa yana cikin yake isa any time na kawo ni business idea in batun sobo yanda dan inganta shi sai ce eh yayi like wannan support randa na tuna randa na ce dan sake kwalban sobo yana nan da shi na order packaging rubber da heat gun wanda ake rubber ya manu the bottles na new label and I can see how proud he was like yana make a new move in my life so at least after aure kuma ban zauna na ci gaba da yin aiki
kai kika fara shi dan na san sobo dai da shi kika tashi rayuwar to amma gashi kuma yau mun ganki da babban shago da ke sayar da kayan mata kowanne iri ana gani ana
so sobo na fara as time goes by na kara gana mun ce biye wani kuma ya ce lamunji ana dai yi da tsamiya ne da kayan yaji muna nan wannan lokacin mun tuna wani wave ya zo na kunu aya to wannan lokaci na je na research about kunu aya ce na kara kunu aya and she na yi shi with a little twist bayan da dai aka saba ba wannan ingredient ni na sake ingredient ina nake saboda na waye preserving shi longer because other one yana batawa da sauri na yi ana nan da fara da shiga ayi sallah na layya shi na ce mutane sun need yaji why not na shiga dai na research about it yanda dai muka san na gargajiya na feel kaman na yankara so my comes with turmeric powder yaji na shi na kara turmeric powder na kara wadansu dai natural spices na fara da shi so ana nan batun dai ka dan riguda da ce wani abu ne da Allah ya kaddara Allah ya zana shi nayi wannan aiki don ba shi cikin plans na inside the riguna na dai sai riga ne daga kasuwa eh riga kuma thrift ne na abaya shi na zo na sa na je wani wuri to daidai ne da wurin da na je that's the graduation shi ta ce sun na so wani abu as a uniform shi suka ce riga gana da kyau ya kina ina kika su shi na ce ina sayarwa do ban sayarwa because I saw it as an opportunity to make money sai na ce ina sayarwa shi suka ce ina so to following day da sassafe na shiga gari na je nan nemi wurin da na san shi ban samu mai shi ba ina dai yawo yawo cikin kasuwanni ma she na ga wani na je na sai kuwa na zo na wanke na bar aka ayon na kai musu suka so daga wurin wanga ya tambaya har ya zo daga cicirewa na sai biyu
na bayan kina cicirewa ɗaya ɗaya kina zuwa kina wankewa ke da kanki
yeah sometimes ina gajin din baya dai ayi but from that time she na je na sai biyu na ce no bari in sai biyu
ya fito cikin har kika yi
yeah da wanda nake da shi a je na kara she na je na sai biyu ana dai cirewa she na ce mutane kuma na son riga free wear bubu saboda ina unguwan da akwai musulmai amma ba kayan musulmai ana sada riguna dai amma ba na irin musulmai ba and tunda na hurda da musulmai na ganin su around why not sai na fara sai fabric na sai fabric de she na nemi wata ta zo ta dinke saboda freeway ne na dai ba ta maimaita da nake so she muka fara daga wannan na fara dokan kullu na mata nje garin jin doki de garin mu dai makwalanga she na fara ta daga wannan lokaci mu duka mun girma muna jin togo end muna da wannan perception it is cheap way
so why is it so key
like kaya kuma ne da bai da inganci amma ba haka yake ba ko a togo asu kuma daga wani gari
suke kawo
a kowa da gari garurukan da yake doko kaya
akwai cikin togo ma akwai kayan da ke so a wurare
da togo ba su kaya a ba su suke diga kaya ba and they son su suna da massive place ne kowa ke fituwa don dai kasuwa ne babba da asan su da rigo
na kasuwanci sosai
isa akwai wanda ke fito da kaya daga China akwai wanda ke fito da kaya daga Dubai isa akwai na Turkey yana depend grade in the kiki ke so da kina ready to be for that price wannan kaya so da kowane kaya yana da qualities isa haka dai sai na ce no why not ni kuma in je in duba ya togo yake isa abin da kawo shi na fara
daga togo kuma shi na
okay for now wurin nake but na dai ka a ka choose kind da kake so from Dubai ka biya agent ya kawo maka
yanzu sauki ba she ka
ba she ka je ba because kafin lokacin da daka so ka je ka explore wurin ka ga yadda wurin yake dai
yadda kika bayyana a bayanin ki duka yana nuna idan kana sana'a ko kafin ma ka fara sana'a sai ka damki wani dama dake gaban ka ko wani opportunity da yazo
haka ne perfectly an example kama a rayuwa ba abin da ke zuwa bakin kofanka in abin yazo you take the opportunity because in da wannan lokaci na ce ban sayar da wani ne sun je wani wuri su sai and kuma da ba zai zo mini kamar na iya in yi wannan aiki ba because ba wannan aiki nake yi ba na take opportunity ne ba ma san ya zo ya yi big ba na dai ce bari in fara sayarwa tunda ina sayar da abu guda kai ka kara wani abu kuma kai randa kudi bai fito nan ga ba kudi ya fito wanga isa wani opportunity and na yi imani Allah ne yanda ya shirya mini kamar she na yi wanga aiki ya kawo mini hanya kuma ya ban na gamu da mutanen da saboda su dan iya in fara isa opportunity yazo ka take akwai opportunity da daka je kai da kanka akwai wanda zai zo maka ka take risk it was a risk I took in na kawo da ba su yi bane ya zama mini bashi akwai kayan da ka saya ma duka ba zai kare ba kai saura akwai dai saura isa risk na take ban ji tsoro an sai ba sai me nace na yi imani kuma a zuciya na kamar Allah abin ga dan fara ka dafa ni
I'm not.
Alhamdulillah. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin dadin shirin kuma kuna amfana.
Wanda yanzu yake da kuɗi yake sha'awar yin kasuwanci zai ya fara bincike kan abin da zai dace da shi sannan ya saka jari ko kawai shiga kasuwancin zai
to na farko kamar kana da kuɗin kana fuka me da ka saya the most important thing to da ya kamata mu fahimta ne ki have passion for abin da kike son ki ki have passion if you are driven by passion da kyar ki kareya da kyar ko ba sai ba yana miki ansi kuma ki duba environment ki menene needs abi mutanen wurin kike me ake nema in kowa na sayar da riguna ke wani irin riguna da ki sayar ni anan ga ba sayar da guntayen kaya daga date two piece jallabiya ban san da ma jeans maza akwai wanda ke sayarwa
yanzu wayannan kayan da musulman da hannun kowa na
sayar yanzu Allah na so balle bubu kin yana da free ko ina kin yake sai sannan na so dai yawanci da ke zuwa nan ga Allah ne kuma suna so isan kika samu kika solve problem environment abinda suke nema mu ce kina unguwa ne new site kika ga ba ruwa me yasa ba ki samu polytank ki aje ki fill ruwa kina sayarwa kin solve problem environment ki kuma ke kawai kasin society environment yazo yayi girma ya develop ki aka sani da aiki isa ki je wani wuri ko wana neman tankwa je wurin wacce ana neman saboda wacce ta kafa abin yazo ya zauna isa kana duban kudin ka ka duban me environment ka ki need after that ina dan samu abi at a very affordable price da ke kuma kika sayar ki riba isa once kika samu wurin kika duba quality abi ki samu wurin da zaki fara abi inda gida ne zaki fara don da gida na fara kafin shago ya shago yazo be dade ba abin da na fara ne gida kina da lori ne butin kike zuba kayan ko ina kika kai bude advertise to people ko ki samu card ina da card dan na ga wacce ya kike yan kudi ga card ina ina sayar da kaza da kaza randa da ki nemi abin duka ki kira ni so nayi card da nake bayarwa ina tafiya kuma in bude maka ka duba in ma baka sai ba kaga kana zaune wani ya kira ka ko wacce ke kike sayar da sobo
misali akwai wasu kuma tsoron saka jari a sana'a saboda wasu asara da suka taba yi wasu kuma maganganun mutane akan wannan abin da su suke sha'awar su siyar ko suke sha'awar yin kasuwanci da shi yakan sa mishi ya ja baya fa
to wannan mutane fear ne tsoro tsoro wani ba tsoro experience ba tsoro an gaya mai ne be work an ce maka be work akwai wanda aka gaya musu kaman ba za ki iya ke komai a rayuwa ba sai ta yadda sai ta samu zuciyarta kuma rayuwa kai ne abin da kake samu zuciyarka abin da kake gaya ma kanka duka shi kake zama in ka ce ka iya kai ya baka mamaki wani karfi ne da Allah zai baka da hikima da zaka iya kai abin wani kuma wasu ce ba su iya bin bashi ba baka iya kai sana'a baka ya kamata ka koyi iya bin bashi kuma ka koyi boundaries dangi da abiyoyi ba business da su haka ya kamata ka ba su sani kayan ga ina baki bashi kin bani rabin kudi by water ki biya ni saura ko 2 weeks ki biya ni saura in ba ki biya ni ba baza in ba ta baki kudi ba ya kawo fada dangi kin lose relationship kake baya kun ki ki bata wani abu ki bata in baki yawa kake
yana kin ba ta kyauta ki ba
kiki iya in ba za kai kana ba kaya kuma kyauta a be yi it's a boundaries ko kina kake sayar ki ba dangi na mu kai in dai ba su da ke da kudi a hannu isa wannan is very important kamar ka cire tsoro abin ka san mutane isa ka use opportunity sanin mutane ka fara business da shi ka cire tsoro ka cire ka create boundaries ka yi discipline be consistent abin da kake yi duka ish consistency akwai randa da aka blow akwai randa da zuwa san ka akwai randa quality ka ya sayar da kai kana sayar da kai ka sayar da masu kyau saboda in me shi ya je gobe kuma ya komo isa fear is the most important fear ne yanzu mai suna tsoro kan jari ya kare jarin ba zai kare ba
ko ya ke start business
ko wani abu da yana ake startin shi akwai wanda dole ka startin shi big kudi yana need babban kudi akwai ayyukan da in baka da kudi babba ba za ka yi kai ba
su wani
mu ce kana son ka yi gilin haya gilin haya mu duka mun sani kafin ma ka sai kasa ka gyara kasan ka sai cement ka sai kasa kana need kudi akwai aiki kamar na rigunan ga you can start small da wani kudi dai ka dan hannunki ko ba ki shiga togo ce da da samu kudin da dai yanje ne ya kamata kudin yana da nauyi saboda in ka sai da kaya ka iya kaga kudin ka amma kai ka shiga Accra na tabas na fara da Accra wurin nake zuwa nake sai isa ka je ka sai ka dan ka zo ka sayar in kaga ya move to kin ga riban da dai su ba cin riban aikin aka fara ana reinvest cikin aiki in yau da 2000 kika fara kika sai kika fara kin samu 500 yayi 2500 kika je kin ga aiki yana ci gaba ba cin riba a fara aiki matsalolin ki duka ki fara solve da wannan kudi ba yin aiki ya mutu bai kai koyi
wani shawara zaki bawa masu irin sana'an ki
ai hankuri balle riguda ba ka ba abinci bane da yake zuwa kullu kai consistent kai ta advertise kai hankuri da putade in ka da dal da su kuma kai ka samu wani abu da gefe kana sayarwa da dai ta kawo kudi
ba to ba lalle shi sana'a guda
Bature na ce wai jack of all trade is master of none it means in kana aiki da yawa ka zo kai ba ka shahara cikin kowanne ba amma akwai wani guda da zai baka shahara akwai wani guda a cikin aiki saboda a garin mu dole ne ka nemi wan ka nemi nan ka saya in ba sai nan ga ba har sai nan ga
to mu wasu kasashe
yanzu Nigeria ma tana aiki na ga Nigeria shi dai waɗanda kin sani suna da ra'ayin cewa
akwai wasu har yanzu suna karkashin mazan
da ba kafin ka zauna baka aiki miji yace kaka yi aiki wani arziki yake da shi wani investment mijin ka yayi ya aje saboda abin takaici ne so da yawa matan da ba su koyi sana'a ba ko ba su iya ba in aka wayi gari miji ya rasu ya ba su abin tausayawa ne saboda ba ta taba yi ba ba ta san yadda ake dokan kudi haka yayye hayyafa ya zama babba ba sai ta zo ta fi ba ban tausayi da wanda take aiki and wahalan da aka san mata da shi na ce ba ya fito from ba su samun taimakon mazajin su saboda ba bace da take so wahala Allah bai yi mu so wahala ba Allah ya yi mu mutane ne da muke so a duba mu a ba mu saukin rayuwa amma in mace ta samu kanta a auren da ba taimako dole ki zama mai son wahala ko ma ba ki so isa inda wai mazajin mu wa'en suna taimakon matan su su ta yi abin da ya kamata don think mata su zama masu son wahala
wani shawara zaki ba wa mace yanzu haka ko kuma mazan da matan duk wata yanzu haka tana son aiki amma mijinta ya hana ta
ni dai wanda ya sani duka especially kan TikTok da abin da nake stand for which has always been women empowerment ba na rena miji ba women empowerment da ki aiki don ki buga kirji da namiji ba I believe and have karshe na stand for matter su yi aiki ko ta yaya nemi wani sana'a kafin ki aure muna da wani abin da muke mantawa in dadin yin aure yazo muna mantawa mu zauna da mazaje mu yi wani fira which is very important kamar na yi aiki ka san in muka yi aure na yi aiki akwai matan da ke cikin gida suke aiki a ba dispatch ya je ya kai waɗansu abinci suke sayarwa in mu ce yau Monday ne jollof da ta yi ta karbi order from Friday to Sunday in 20 packs ne ta yi tana gida take aiki akwai wani gaban gidan su take aiki akwai wani shi ta je shago amma kar mace ta ce ba zan yi aiki ba ko ya arziki mijinki ko ya ce kake aiki kiyaye ki nemi wani shago ki bude ki samu wata sana wurin
ko ya ce kake aiki
ko kar ya ce kake bari ya san kamar aiki na da rana isa yake da
important
aiki yana da rana sosai mijinki da aiki yana duba gida akwai randa salary shi daidai akwai randa emergency ya zo mahaifiyar shi ba ta da lafiya kudi da ya kamata ya duba ko gida ya kamata ya kai mahaifiyar shi hospital ya save rayuwarsa a wannan lokaci kike step in ki zama wannan mace da ke kike rike da gida ki ba gida abinci wani lokaci ya kai school fees yazo wani ma mijin nan yana aiki yaje ya samu hasali a wurin aiki hasalin ya ba mijin ki ya cripple down ya daki wannan fees rayuwar ki nan ya
daki wannan nan ne maganganu ya kamata ki gaya ma
mijin ki ke san kaman kinga an ba mazajen mu sun feel kaman in matan su na aiki automatically they are incapable it means mazajin nan ba maza bane ba gaskiya bane an namiji da ya zama namiji ne namijin da ke ba matan shi ke aiki
me yasa kika faɗa haka
saboda akwai mutuwa akwai ciwo rayuwa bai happy yanda muke so yana happy yanda Allah ya ce ya happen in yau ka tambaye kanka in kana so yau a wuri na ba maraya ne wanda bai da uba ba maraya ne wanda ba uba kuma uwa ba ta aiki shine maraya saboda akwai yau wa'anda in aka ce musu sun rasa uba ba za ki yadda ba don uwa ta zama uba ta duba yara sun kare school ta duba su sai makaranta har yau suna aiki amma in matarka ba ta aiki karasu ko kai ciwo shine ya kamata ka zama bandangi bedel ya kai lokaci ka kira dan uwanka ba zai doki ba don ya san kudi bayan dan uwanka
muna jin kudi
society ne ya mai da abin haka ɗan wane ne society ba mu ba ba mu muke make laws ba mu ne society kuma mu muka yadda society ya depict muna yanda ya kamata mu yi rayuwa wani na ganin kaman ba girman shi ne matan shi ke kai aiki ba shi yasa nace tun farko yana ma wa'ansu in matan su na aiki su
sun kaskanta
ai yana ma wa'ansu maza saboda wani magana ne da naji a bakin mata da yawa da suka kira ne mazan suka ce in tai arziki ba za ta girmama shi ba wanga magana yana zango namiji ya san kaman rayuwa goes beyond yanda shi yake sai akwai yanda Allah ya shirya rayuwa in muka duba maza sun fi mutuwa da sauri da matansu muna gani sai ka sami kanka son kanka da ka yi ko kana son bayan ranka yaranka su tsaya kan kafansu saboda mata ke wahala da yara a lokacin da yawa mata ne kaga an rasu an bar mace da yara ko dangin Obama ba su ne ko dangin Obama ba su neman yaran nan sai ka san kaman ba batun egon ka ba da abinda society da su ce da abinda da ce kaman kai ba namiji bane namiji za maninga shine wanda matan shi take aiki saboda life goes beyond how you want it to be magana nake ce mata su yi aiki mata ku yi aiki and na zama ambassador magana ga har ran karshen rayuwa na
kama sana mata
kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ta daidaita mana sautin kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ayi hutun ƙarshen mako lafiya